wannan dai ba shine karo na farko ko na biyu ba da ƴan miniga ke yi wa masu sarautar gargajiya kisan gilla a jihar Taraban, domin kuwa ƴan minigan na ci gaba da cin karen su babu baka a wasu yankuna na jihar Taraban, inda wayansu ƴan bindiga suka yi cikin bulto tare da kawanya wa gidan mai martaba sarkin sansani Abdul Muttalib Nuhu, wanda ke zama mai daraja ta uku a masarautar jihar Taraba, inda ƴan bindigan suka yi masa harbin bindiga kusan guda uku, lamarin da ya janyo sanadiyar rasa ransa kamar da yadda mazauna garin suka tabbatar da akwai lamarin. Hassan Ibrahim, wanda ke zama shine sakataren masarautar sansani da ke karamar hukumar Gasola jihar Taraban, wanda kuwa ya tabbatar mana da yadda lamarin ma ya kasance a cikin daren.
Kawai muna cikin gidan bol sai muka ji harbin bindigi. Sai sai muka sake muka ji taw taw. Muna ce sai wani sani na haka ana ce mishi Musulman sai zo ina cikin ce mishi ta sarki fa yana gida. Sai ce mu je mu shiga gida sai mu same shi ba. Sai dai dialing number shi ga yayi ringin titi har ya kare ba dau gaba. Muna tafiya da ina ta dialing number yana rinkin ba dai. To after that sai rinkin ya kai da aka tura min call me soon. Na ga wuce mai suna kamar yana nan kin. Sai ko sai na rubuta text nace please we want to know where you are. Sai na tura mishi text ba reply. Ko mun gangara a inda muka ji harin bindigar sai na shige na sai da shi sai da yayin sai na tambana na san cikin nan sai ya hauro da gudu dan ba cikin shi bane abin ya faru a dan bayan gari ne. Sai yaro yana ce min an kashe shi. Ko sai muka gangara sai muka samu cewa ai an kashe shi.
Shi kuwa Alhaji Iliyasu, wanda ke zama galadiman sansani, shi ma mun yi nasarar tattaunawa da shi ta wayar talaho, yayin da ya tabbatar mana da akwai lamarin tare da kira ga ƴan gari da kuma hukunta kan cewar a zauna lafiya.
Eh, kun same shi a gida ne, amma na kuma ba asalin fada ba a gida da take ta bayan gari wanda yake gina gidan din kamar masaukin baki ne wanda zai sake fara ba. To da yawa yakan zuwa gidan din ya je ya buga waya don saboda wurin din ya fi sabi ko karfi akan asalin gidan masarauta.
Mutanen da suka zo din da mashin suka zo misali ko da a gurin ya same su ko kuma da kafa suka zo ko ya suka yi suka zo suka tadda shi.
Sai bisa labarai da duka da kike tabbatar mana ba da mashin suka zo ba sun zo da kafa ne sun riga da sun yi surrounding gidan din kafin zuwan su don akwai wanda aka tabbatar duk da cewa dare ne akwai da kike kan iske.
To ko mahukuntar karamar hukumar Gasol suna da masaniyar akwai lamarin duba da cewa wannan al'amari ya faru ne a cikin daren jiya. Tambayar kenan da na yi wa Honorable Abubakar Sa'adu Gumfa, wanda ke zama shugaban karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, ya tabbatar da akwai lamarin wanda yace a halin yanzu yana ma fada mai martaba domin amsa gaisuwa da kuma dukkanin shirye-shirye na zuwa jana'izar.
Hakan ne, a halin yanzu dai muna nan a palace din Timari Gayi Sarki wanda aka kashe. Ko da muka zo mun tarar da bullet wayansu ƴaƴan bullet da aka yi amfani da shi wurin harbin sa, dan muka tarar da inda aka kwantar da shi ga inda jini ya zuba, amma daidai lokacin nan da aka harbe shi ba kowa a wurin. Bayan harbin ne mutane suka ji karan harbin suka zo suka tarar da sarkin gari ne a kunshi.
Yanzu wani hali mutane wannan yanki na sansani ke ciki kyamun?
To kamar yadda ka sani kisa kamar wannan ba karamin abu bane, amma shi Ubangiji duk abin da ya turo za a karbe shi hannu biyu. Halin da ake ciki yanzu dai ba daɗi, amma ba yadda aka iya.
A inda nake kokarin hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban, amma haka ta bata cimma ruwa ba. Na tuntuɓi kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi, amma wayar tasa bata shiga. Na yake masa sakon garta kwana shiru kake ji. Wannan al'amari dai na rashin tsaro ya dade yana kungawa kun baya a shirin arewa maso gabashin kasar. Duba da cewa ƴan bindiga ko kwancin ƴan fashin daji sun dade suna cin karen su baba baka a jihar Taraban dake arewa maso gabashin kasar. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.